Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 17 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakub makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanan labarai.
Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumin bannan da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. Da yammacin jiya Lahadi, ‘yan sanda a Birtaniya suka sanar da kama mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. Afia Siddiqui, wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa a ‘yan Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka, ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar Texas ya buƙaci a saki a ranar Asabar.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya fara ziyarar aiki a jihar Tawa mai fama da ayyukan ƴan bindiga mai iyaka da kasar Mali.
Cikin dashi aka da mutum aka shishi kana cikin gidan ka kwance ma a zo aka kashe ka. Shugaban kasa ya zo a kawo sulhu a sasanta bisan ga abin ya kawo mahita bisa zawar da shugaban kasa bisa rashin kwanciyar hankali da ke da kai cikin kasar mu ta Tawa.
Rashin audugan mata a lokacin al'ada yana hana ƴan mata zuwa aji a kasar Ghana, lamarin da ke mummunan tasiri akan karatun ƴaƴa mata a kasar.
Ni dai in yazo gaskiya ne ni dai ban zuwa su wata bi kuma ina school in yazo shen jen fa da chomchom mu dai ya sa in yazo ni na wannan dai ban yanzu na wuji guda ma
masu fama da nakasa a jihar Niger Nigeria sun bayyana rashin jin dadin su ga yanda ba su samu tallafi inganta rayuwarsu daga gwamnati. Muna kuma dauke da shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da fu masu sauraro ka kuma ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumin bannan da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. Aman wutar ta haddasa toka a tsibirin, ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'an Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar bannar da ambaliyar ta haddasa a kan shaguna da gidaje a bakin tekun. Aman wutar da ta faru a ranar Asabar ɗin da ta gabata ta lalata waya ɗaya tak da aka sanya a ƙarƙashin teku wadda ke samar da hanyoyin sadarwa da yanar gizo ga jama'ar tsibirin. Gyaran wayar ka iya kai daga mako ɗaya zuwa uku. Hukumomin Tonga sun ce toka sanadiyar aman wutar ta gurɓata iskar yankin, ta kuma gurɓata ruwan shan tsibirin. Suna kuma roƙon mazauna yankin da su sanya takunkumin rufe hanci da baki su kuma dinga shan ruwan kwalba. Da yammacin jiya Lahadi, ‘yan sanda a Birtaniya suka sanar da kama mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. ‘Yan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa ɓangaren ‘yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulle wasu matasa biyu a kudancin Manchester, kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi. Babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi. Da safiyar jiya Lahadi, hukumomin Amurka sun gano cewa Malik Faisal Akram, ɗan shekara 44, ɗan ƙasar Birtaniya kuma, shine ya yi garkuwa da mutanen hudu a wani wurin sujada da ake kira Congregation Beth Israel a kusa da garin Fort Worth a jihar Texas. Kikikakan da aka samu da mai garkuwar ya kai tsawon sa'o'i 10 kafin jami'an tsaro su afka cikin ginin. An ƴantar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma jami'an fannin da ya kware akan harkokin makamai a hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun harba Akram har lahira. Afia Siddiqui, wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa ‘yar Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka, wadda kuma aka yankewa hukuncin zama gidan yari na shekara 86 a Amurka saboda ta yi kokarin kashe Amurkawa a Afghanistan, ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar Texas ya buƙaci a saki a ranar Asabar. Ana tsare da Siddiqui ne a gidan yaron gwamnatin tarayya da ke jihar Texas. Marwa Albiyali, lawyer da ke kare Siddiqui, ta fidda wata sanarwa tana mai yin Allah wadai da yin garkuwa da mutanen. Batun Siddiqui na ci gaba da jan hankali tun lokacin da aka kama ta a gabashin lardin Ghazni dake Afghanistan a shekarar 2008 bisa zargin ta mallaki wasu takardu dake kunshe da yadda za a iya hada bomb da kuma shirin kai hari kan biranen Amerika sai dai iyayenta da lauyoyin dake kare ta sun musanta waɗannan zarge-zargen
kuma da lakafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su Shugaban kasar Niger Bazoum Mahamad ya soma wata ziyarar bako guda a jihar Tawa a Jamhuriyar Niger inda zai isa arewacin jihar dake iyaka da kasar Mali dake fama da matsalolin tsaro kafin ya sauka a kudancin wannan jiha a tsakiyar wannan mako inda an bindiga masu satar mutane suka kasance sanadiyar tsirewar mutane da dama domin neman mafaka a gundumar Maduwa Malam Isa Musa shine gwamnatin jihar Tawa ya kuma yi tsokaci akan wannan ziyara a rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana
Shugaban kasar Niger Bazoum Mahamad zai soma wata ziyarar mako guda a jihar Tawa Jamhuriyar Niger inda zai isa arewacin jihar da ke iyaka da kasar Mali dake fama da matsalolin tsaro kafin ya sabka a kudancin wannan jiha a tsakiyar wannan makon inda an bindiga masu satar jama'a suka kasance sanadiyar tsirewar mutane da dama domin neman mafaka daga Najeriya a gundumar Madawa Malam Isa Musa shi ne gwamnatin jihar Tawa
wanda kun sani zai zuwa wuri uku zai tsaya Tilya zai tsaya Tebaram zai tsaya Bangi duk dai nan ne abin ya yi kamari waɗannan wuraren uku shi yasa mun ka zaben mai nan mun ka ce shi dai can saboda talakawa suna cikin mugun hali in sun gane su firman za su jin daɗi to sun ji abin da yasa ba su kan wannan da an dauki matakai ba su ga wannan yanzu shugaban kasa da nake jira yanzu mun kuma a fara ziyara insha Allah muna godiya muna fata ga Allah Allah shi kawo shugaban kasa lafiya ya zaka shi zo shi wannan rangadi lafiya kuma da shi da duka jama'a shi kowa ya koma gida lafiya
a nasa bangaren Mala Abdullah Raufu Dodo shugaban kungiyar magajin nan gari da kasa bugu da kari babban magajin garin Tawa yayi muna bayanin irin matakan da suka dauka na yawa shugaban kasar ta jamhuriyar Niger gagarumin marhabin
daga nan in ka dauka da gabas da yamma da kudu da arewa dukkan mutanen jihar Tawa kowa zai zo shi murna bisa ga zurema wanda ziyara da shugaban kasa ya dauki niyyar zakuwa anan birnin Tawa balle ne wuri na masarkin baki don ku muna murna kuma mun yi kira da dumin ruka na Niger da fatima mu kuma gusto jiya Niger buta ji kenan zamu karɓa babban wani kana mu zumun zamu karɓe shi kuma shi sai jurtin shi nan Tawa da Niger ya koma da
shi menene al'ummar jihar Tawa ta la'akari da matsalolin tsaro da waɗansu yankunan jihar ke fuskanta ke jira game da wannan ziyara ta shugaban kasar ta jamhuriyar Niger
sunana Alhaji Abdulaziz dan bule mun ka san muna murna saboda yau murna ce ke gare mu shugaban kasa zai zakwa jahabu zakwa shugaban kasa alheri na saboda za shi ganin kurakuran da za a gyara mana a cikin jahar mu ta Tawa kuma alheri na zakwa shugaban kasa cikin jahar na farko dai shugaban kasa zawon ma da zashi bisa ga harkar tsaro zai zakwa kenan wurin da yagga tsaro yayi kadan zai yi bayanin wurin nan a ƙara jami'an tsaro wurin da yagga ya kamata a gyara
sunana Abdulrazak Elia kuma ji labarin an ce shugaban kasa zai shigo a jihar Tawa bisa shiga abin da shahi sakitai wanda zai tage cikin jihar Tawa muna mai fata Allah kashi lafiya kuma Allah ya sa ya koma lafiya
sunana Hussein mun ji dadin da zuwan da zai mana shugaban kasa game da wannan tsaro ina jin dadi da zuwa shi Allah sa ka zo lafiya koma lafiya
Ahmad Sayyid Ahmad mun ji dadi sosai Allah shi kashi lafiya kuma shi mai da lafiya mun ji dadi sosai muna fatan shi doki tsaro sosai 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 ma
sunana Hafsatu Mamman alhamdulillah dama muna jiran haka ta faru kuma sai gashi Allah ya kawo wannan gaskiya zawa ta shugaban kasa mun shi dadin ta kuma muna murna da za ya zawa kuma Allah ya kawo shi lafiya balle mu zancan ganin tsaro shi ya cinye mu mutu ga kwariya babu kwanciyar hankali cikin dashi a tare mutum a kashe shi kana cikin gidan ka kwance ma a zo a kashe ka in ta kake da ka juya maka san kana bayan ka kenan mu addu'a ce gare mu in shugaban kasa ya zo a kawo sulhu a sasanta mutum ga abin ya kawo mahaita bisa zawa ga shugaban kasa bisa rashin kwanciyar hankali dake da kai cikin kasar mu ta Tawa
ita dai jihar Tawa tana iyaka arewa da kasar Mali inda masu tsorin fahimtar addinin Islam ke kawo hare-hare wa kasar yayin da a gusum take iyaka da tarayyar Najeriya inda an bindiga dadi ke lababuwa a garuruwan iyaka suna satar dabbobi da jama'a suna arcewa zuwa Najeriya Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Ta fara yi wa yara 'yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin yara na kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafi 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a fadin kasar, a cewar ma'aikatan lafiyar New Zealand. A wata sanarwa, shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na kasar, Dr. Anthony Jordan Auckland, ya ce yin rigakafi yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba, wasu za su iya yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar COVID-19. Yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar, su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da hadarin kamuwa da ita. Bazuwar nau'in Omicron bai tsananta ba ya zuwa yanzu a Amurka. Dr. Vivek Murthy, kwararre a fannin fida a Amurka, shi ne ya yi gargadin hakan a shirin State of the Union na gidan talabijin din CNN a jiya Lahadi. Ya kuma yi gargadin cewa ta yi wannan da makonni masu zuwa, lamarin ya dada muni, amma ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu wurare, ciki har da jihohin New York da New Jersey. Yanzu tsawon lokacin killacewa da mutum zai yi idan ya kamu da COVID-19 a Ingila ya ragu daga kwana 10 zuwa kwana 5. A yau Litinin sabon matakin ya fara aiki. Hukumomi a hadaddiyar daular Larabawa sun fada a yau Litinin cewa wasu tankokin mai uku sun fashe a wani wuri da ke tashar jiragen sama ta kasa da kasa a Abu Dhabi, a wani hari da tayu na jirgin sama mara matuki ne. Kafar yada labaran kasar ta WAM ta ce fashewar ta yi sanadiyar kisa akalla mutane uku tare da jakkata wasu su shida, cikin waɗanda suka mutu har da 'yan kasar India da wani ɗan kasar Pakistan. Binciken farko na 'yan sanda a game da lamarin ya nuna cewa tayewar jirgin sama mara matuki ne ya haddasa fashewar da kuma wuta da ta tashi a kusa da wurin. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun faɗa a yau Litinin cewa kungiyarsu ta kai hari a cikin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, amma ba tare da bada wani ƙarin bayani ba. Jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun musanta ikirarin farko na hare-haren 'yan Houthi.
Madalla gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rashin audugan mata a lokacin al'ada yana hana 'yan mata zuwa aji a kasar Ghana, lamarin da ke mummunan tasiri akan karatun 'ya'ya mata a kasar. Wata ba Amurkiya Amina Kuita ta je kasar Ghana domin taimakawa 'yan mata da wani sabon nau'in abin tare jinin al'ada da ake kira permanent menstrual cup a Turanci. Wakilin mu a birnin Kumasi Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Bincike dai ya nuna cewa 'yan mata masu shekaru 15 zuwa 19 ba za zuwa makaranta a duk lokacin da suke jinin al'ada bisa dalilin rashin kuɗin siya audugan da za su saka. A nan Ghana akwai tarin ɗalibai 'yan mata da ba za zuwa makaranta a daidai lokacin da suke fama da al'ada. Masalolin dai sun hada da matsanancin ciwon mara, wasu kuma rashin audugan mata ne mai inganci tare da matsanancin talauci.
Sulana Umu Kulsuma ina 17.
Na ce zuwa su.
Mai ciroya ni dai in yazo gaskiya ne ni dai ban zuwa school, wata bi kuma ina school in yazo sai nje in fa da cancan mu dai ya san in yazo ni na wannan je in yazo ban yanzu na wuji guda ma shin ta zufa wata bi ma ina yin kuka sosai.
Sunana na samu hawatan 19 bi daga Pakusa Sichin sana cikin prayerin ka dai kamar kana ciwo yana da ciwo na kibai kaje school because kaje su ka tafi zamna class ma ya ta damu ka focus ka duka like bai zuwa kam da sanin ke gwadawa ka kwanda shi school like yau yana cikin prayer sa bai da kudin same part sa like sai je school a cikin shi ba ta shi kuma zo gida din bai da shi
ko me yayi mafita yayin da Majalisar Dukkin Duniya ta tabbatar da neman ilimi ga yara mata a matsayin daya daga cikin manufofin rayuwar ci gaba mai dorewa. Her Royal Highness Aminata Kuita, mai babatukan kare hakkokin bil'adama, ta yi tattaki daga Amurka zuwa Ghana tare da tallafawa yara mata ɗalibai da kofin al'ada wanda mata za su iya amfani da shi har na wa'adin shekara 10 ba tare da ya lalace ba. Ɗalibai 450 ne suka ci moriyar kyautan.
Menstrual cup ban taɓa gani ba, yau ne first din dalina.
because wani ya gani ya ce eh ya bin ga da kai ko kai ka use shi normal kamar da ake kake sa san FIFA kake yawo kai ka use shi normal
sunana Alhassan Salama ina zuwa school Islamic Senior High na ji abu dewa batun kafulai mata dewa wani kanana kanana abin da suke zuwa cikin duka
yayin zattawar su da muryar Amurka a gefen taron rarraba kofin al'adan Amina Chakwalta ta ce
girls here in Ghana reached out to me and they told me that they're not able to attend school
iso Ghana ne ta tallafawa yara mata da kofin al'adan sabida sun tuntube ta cewa ba sa iya kammala karatu sakamakon matsalan al'ada sabida a duk lokacin da suke al'ada ba sa samun zuwa makaranta ta ce wannan ya sanya ta neman taimako tare da siya kofin ta ce ko da yake wasu ɗan kalilan ne tarraba jihohi biyu wato kuma su yi tare da jihar gabashin kasar Ghana za ta shiga ba da neman taimako domin fadadin rarraba kofin a Ghana tare da kasashe masu fama da talauci a nahiyar Afirka Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoton idan muka leka tarayyar Najeriya kuwa masu fama da nakasa a jihar Niger Najeriya sun bayyana rashin jin dadin su ga yadda ba su samun tallafin inganta rayuwarsu daga gwamnati Shugabannin masu da kasar sun ce duk da gudunmuwa da suka bayar urin kafa wannan gwamnatin ta hanyar kada kuri'a ba su ga komai a ƙasa ba kamar yadda sarkin makafi da birnin Mina Alhaji Muhammad Rabi'u ya yi ƙarin bayani a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana
na kasasu a jihar Niger Najeriya sun koka akan rashin samun tallafi domin ci gaba da inganta rayuwarsu daga hukumomin jihar shugabannin masu fama da na kasar dai sun ce duk da gagarumar gudunmuwar da suka bayar wajen kafa wannan gwamnati ta hanyar kada masu ruwan kuri'u a lokacin zabe to su kam an bar su a baya kamar yadda sarkin makafin Mina Alhaji Muhammad Rabi'u Abdullahi yayi karin bayani
mun zaba kuma an zabe mu cikin kashi 10 inda na alhairi ne ba mu ga uku ba ka san shedan da yake maki ne ga masu bukata ta musamman in ba dan shedan na makiyin mu ba ai mu mutane ne masu ba da gudunmuwa 100%
kana ne babu wani abu da kuka amfana musamman a siyasanci a nan jihar Niger
ma amfana da wani abu domin an zo da gishiri ya tsakata fada kan sabaci ka amfana amma dai in son samu ne adalcin ra'ayi mana kamata ya yadda masu ido suka amfana da siyasa mu ma mu amfana
to shi ma dai sarkin guragun Mina Malam Adamu Garba Igwe ya ce fatar su gwamnatin jihar Niger ta samar masu da hukuma ta musamman da za ta rika kulawa da nakasassu a jihar Niger
muna neman a bamu board nan da katsasu babu duk korafin da sarkin makafi yayi inda Allah ya sa akwai Ministry of Persons Living with Disability a Niger State duk wannan korafin namu kaga zamu je can kamar yanzu ka dauka misali ministerin mata women affairs yanzu duk macen da take da matsala ko lalura ba can tayi ba to idan aka ce mu ma ga nan na katsasu duk wanda zai je makaranta ina yi can wanda bai da lafiya ina zai je can
gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana nan tana tanadi akan samar da wannan hukuma a yanzu inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
magana hukuma musamman wadda za ta kula da nakasassu a ainihin gaskiya a gwamnatance muna tunani na mun ban fara wani abu kwakwara haka game da kirkiro wannan hukuma ba abinda muke kokarin mu yi yanzu a gwamnatance shine wannan ma'aikata da suke kula da nakasassu yanzu muna so mu ƙara inganta da ƙarfafa ta domin a samu musamman department wanda yake zai kula da nakasassu da sauransu
a Najeriya dai akwai ɗaruruwan masu fama da nakasa da ke gararan ba akan titina musamman a yankin arewacin Najeriya domin neman na kaiwa baka Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
kan gimarar ilimi abun rai
jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu da fatar kun muni lafiya a cikin shirin namu na wannan makon zamu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke jin wasu kadan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa yau ma zamu daura daga inda muka dakata
Wataƙila a ƙarshe ban san shawara da zaka bai wa gwamnatin Najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin Najeriya ba ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannunsu daga cikin wannan ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa
gaskiya muna ganin abin da ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abin da ake kira ko educational tax wanda za ana cirewa ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za ana adana kuɗi wajen ganin cewa an maida yara makaranta because in ka duba kasashen da suka ci gaba zaka samu yanzu koda irin Sudan in kaga Sudan akwai babbar jami'an su da ma Azhar da ka gani jami'a ce wanda waqaf yake rike da ita ba wai gwamnati bane to akwai bukatun gwamnatoci ayi irin wani waqafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta ana maida su makaranta in kuma gwamnati ne ana duba kamfanonin da ake da zamana akwai educational tax da za ana cire musu wanda da wannan za ana amfani ana maida yara wanda ba su da galihu ana maida su makaranta in aka dauko irin wannan tsari din zaka ga in kuma akai abin da gaske ba ha'incin mu na ƴan Najeriya ba to zaka ga dai tsakani da Allah yara da yawa sun koma makaranta kuma nan da shekaru kadan sai kaga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta waqafin Azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gabaɗaya zaka ga har mu yaran mu na nan Najeriya suna cin gajiyan wannan waqafin din to kaga akwai bukatun masu hannu da shuni da gwamnati da a zauna a sake nazari in ma za a kira summit ne on educational reform na Northern Nigeria wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi kalubale dole ne akwai kalubale saboda in kaga mu nan ba mu saba irin wannan abun da aka fada ba a duba na kasa a tallafa musu kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa wani zai ga kaman a to ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba wani kuma zai ga ba zai iya bada wani gudumawa ba to irin wannan kalubalen zaka ga gaskiya akwai su wasu kuma iyayen sai to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din to kaga akwai a bukatun gwamnati ta shigo baki daya akwai bukatun su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaran mu su shiga karatun zamani ba su gane cewa zamani yayi nisa kuma in ba ka zo ka hadu da zamani ba za ta tafi ta barka
ina fatan ka a dangane da wannan shiri da aka fara aiwatawa nan jihar Gombe
to muna fata abu ya daure koda bayan wannan program ya samu wani tsari wanda gwamnati za ta ci gaba da shi duk da daman akwai subeb wa hukumar bada ilimi a mataki na farko suna da department na tsangaya kai bukatun a karfafa shi kuma su fita su fadada su nemo taimako su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai a za a tallafa irin wannan tsari da kudi kadan in kai mamaki abin da aka yi a shekara daya na maida yara to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi da yawa yanzu yara zaka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu to muna kira ga gwamnati da kowa ma ba gwamnati kadai za ta ma komai ba akwai bukatun mutane da suke da dama su masu shigo cikin harkan ilimin nan a samu a inganta shi kuma a bawa yaran mu saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo tashin hankali da rikici da su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne to amma aka samu wayar al'umma ko al'ummar da take inganta haka sai kaga mun samu nagartacciyar al'umma
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Ahmed Garkuwa shugaban samar da tsarin ilimi na bai daya a jihar Gombe sai duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gracium ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kulko
to madalla gaida Malam Yusuf yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sako na farko na cewa matsalar tsaro da ayyukan kungiyoyin ƴan ta'adda a yankin Sahel ya raba dubban jama'a da garuruwan su. Mata sun koma zaurawa, yara ƙanana sun koma marayu. Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa, amin. Daga Usman Shitu Mahuta. Sako na gaba ya fito daga Jamila da Fatin Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa ku faɗa wa maluma na addinin Islama cewa don girman Allah da manzon Allah su ƙara zage damtse wajen wa ƙasar mu addu'a, tunda dai su ne wakilan annabawa. Mu kuma almajiransu mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu domin mun fahimci wayannan masibu kullun ƙara ta'azzara suke yi. A ƙarshe muna roƙon Allah ya azurta mu da arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da gwamnati don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sako mu na gaba ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka 99 daga kawo muna saukin wannan matsalar rashin tsaro da muke ci gaba da fuskanta. Ganin yadda lamarin a kullum sai ƙara faɗa da yake yi. Da fatan Allah kawo muna mafita nan ba dakewa ba. Sako mu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce to mun ji shugaba Buhari ya baiwa jami'an tsaro umarni su murƙushe ɓarayin daji a jihar mu ta Niger. To sai mu ce Allah ya sa hakan yayi tasiri, domin dai mun dade muna jin haka. A ƙarshe kuma mu ji shirun. To madalla yanzu kuma ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Australia da New Zealand sun tura jiragen saman sojan tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar barnar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar din da ta gabata. Aman wutar ta haddasa toka a tsibirin, ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'ai a Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar barnar da ambaliyar ta haddasa akan shaguna da gidaje a bakin tekun. Da yammacin jiya Lahadi, 'yan sanda a Birtaniya suka sanar da kawo mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. 'Yan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa ɓangaren 'yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulle wasu matasa biyu a kudancin Manchester, kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi. Babu dai wani bayani akan ko ana tuhumarsu da wani laifi. Afia Siddiqui, wacce ta kware a fannin kimiyyar kwakwalwa a Pakistan da ta yi karatu a nan Amurka, wadda kuma aka yankewa hukuncin zama gidan yari na shekara 86 a Amurka saboda ta yi kokarin kashe Amurkawa a Afghanistan, ita ce wadda mai garkuwa da mutane a jihar Texas ya buƙaci a saki a ranar Asabar. Ana tsare da Siddiqui ne a gidan yaron gwamnatin tarayya da ke jihar Texas. Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin yara na kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafi 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a faɗin kasar, a cewar ma'aikatan lafiyar New Zealand. A wata sanarwa, shugaban shirin ba da rigakafin COVID-19 na kasar, Dr. Anthony Jordan Auckland, ya ce yin rigakafin yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba, wasu za su yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar COVID-19. Yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga ɗaukar cutar su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da haɗarin kamuwa da ita.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibrin domin rasuwar ɗansu Yakubu Tambaya Jibrin, tsohon ma'aikacin asibitin ƙwararru na garin Bauchi wanda ya rasu a ranar Asabar bayan gajeren jinya. Za a yi jana'izar shi gobe Talata a garin Bauchi. gaisuwa ta musamman gabatar shi Linda da Arshi Comfort. Allah ba dangi daukar jimirin wannan rashi kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Baba Yaku makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.